Aisha, san kiya kama zuciyata. Na yarda tushen farin ciki ce, amma in kaida ce, tunda kiyayya ta zama guba ce, soyayya waraka ce, rigakafi na yi tintini, na samu magani. A masu jinya ku fitar da ni, akwai mai kula da ni. Kun ga ta nan, tana da alkunya a binta nan, ta iya soyayya, ta kai mantaka gaya a guina. Aisha ta. Kin fita daban da mata. Ke ce gaban sikin rata, babu ke a kai ni makabarta, ba zan iya aure da kowa ba. Kullum tarairaya, in an ka bani ke, ban so ki sha wuya. Zan yi kula da ke, abinda kika so zan yi miki shi, wanda baki so zan bar shi. Ba zan saki kokawa. Aisha, bazan baki haushi ba. Zaki gagata, Aisha ta. Aisha, sarauniyar mata. Akwai ta da kyan kallo, tauraruwa in ta kullo. Diyar Fulani, ɗan fillo. Ku ganta kyakkyawa, san kowa. Me ladabi ga kowa, ba ta da damuwa. Patari na kowa, yamma ta ku kauce, wannan ta daban ce, kwalliyar ta daban ce, tafiyar ta daban ce, kar ta sani na zauce, Aishar Aisha ce. Ni da fada kin fi so, ke ce gatan su. Aisha Dawisu, na baki suna sarauniyar mata.